أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkanmu da kasancewa a wannan rana 16 ga watan 8 2023 domin ci gaba da karatunmu na littafin Nujumul Huda fi kauni nabiyina afdala man da ila Allah wahda, littafin da ke yi mana magana da karantar da mu akan in itiqadin mu ga shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, musamman fifikon sa a cikin dukkanin halitta. Masu bibiyan mu a karatunmu na 12 mun kan yanda muke bayani game da cewa annabawa ga baki dayan su in an tattara su babu kaman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda an yi magana akan taron annabawa, taron manzanni, taron ulul azmi, tukunna kuma ake maganan kokuwar su shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan mala'iku kuma Allah subhanahu wataala ya fifita mala'iku, to amma mafi darajan cikin mala'iku suma ba su kai darajan annabawa ba, musamman idan an yi magana ulul azmi min rusul suna gaba da su. Sannan waliyi a cikin wilayarsa, ko sahabi cikin kusancinsa, ko ɗaya daga cikin hawariyi wanda ya kusanci Annabi Musa alayhi salatu wassalamu, yana iya samun muqami wanda tafi na mala'ika, wanda malamai suka kafa dalili da cewa su mutane Allah subhanahu wataala ya yi jibilliyar su akan sha'awa da kuma biye wa zuciya da abubuwa daban-daban. To dukkanin wanda ya kokari har ya rinjayi zuciyarsa, ya zamto kuma ya mai da kansa da rayuwa irin na mala'ika, baya aikata sha'awa, baya yin barna, to wannan ya fi ƙarfin wato ɗabi'a na jikinsa, kamar ya samu ƙarfi shi ya kwaikwayi abin da ba shi ne asalinsa ba, wannan shaja'arsa ta fi ta mala'iku. Duba da cewa su mala'iku Allah ya yi jibilliyarsu ne a haka, idan har suka yi sabo shine za a yi mamaki, amma aikin alkhairi a gare su abu ne wanda yake na kullum. Shi ko dan adam in ya bi Allah ne ake mamaki, sai da asalin sa da ma an jibillanta shi ne akan son zuciya da makamantansu. Wannan yasa malam yake kafa hujja wanda shi hurdal an yake haka yato magana, sai ya cewa laysa shija'u alladhi yahni farisatahu yumazzihani wa narul harbi tashta'ilu لكن من غض طرفا او سنا قدما على المحارم ذاك الفارس البطل. اذا انا maganan jarimi ba shine wanda man yahni farisatahu, wanda yake kiyaye wato abun farautarsa ko kuma abin da ke karewa, yawmaz zihami aranan da aka taru ba, wanarul harbi tashta'ilu a lokacin da kuma yaki tana tantana kunnuwa. Lakin man gadd tarfan, idan ana maganan jarimi shine wanda ya rumtsa ido ya kauda kai, ausana kadaman, koko ya zo har wajen da zai iya saba Allah amma ya kauda kai ya juya, anil maharim ya bar aikata saban Allah, zakal farisul batil, wannan shine jarimi, cikakken jarimi, ba wanda ya tara abun farauta ko kuma ya sari wani ya kashe makiyansa ko wani abu ba. Jarimi shine wanda ya mallaki zuciyarsa. Wannan kuma daurawa ne akan maganan Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi. Annabi yana cewa laysa shadidu man ghalaba an-nasa innama shadidu man ghalaba nafsahu, mai karfi ba shine wanda zai iya daukan wannan ya buga a kasa, ya dauki wannan ya kaya ba, a'a, mai karfi shine wanda ya mallaki zuciyarsa, ya mallaki zuciyarsa, kuma zuciyarsa din nan ya zamto ya iya daura ta akan hanyar da ba hanya bane na sha'awa, hanya ne na bin Allah subhanahu wataala. Wa kad takarrara anna al-maziyyata la taqtadi al-afdaliyya ko la taqtadi al-tabdil, hakika abu ne wanda yake ya tabbata, ka'ida ne sananniya cewa maziyya, daraja, baya nuna cewa ka fifici wani, domin an ce wannan mala'ika ne ba yana nufin cewa ya fifici mutane gabaki ɗaya ba ne. Da mu duba mutanen ne Allah yake gaya mana cikin Alkur'ani, wa laqad karramna bani adam, lallai haƙiƙa mun fifita ɗan adam. Wani ayan, wani bayanin kuma a wani kaulin kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa laqad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin, haƙiƙa mun zaɓe su akan ilimi, mun fifita banu adam saboda ilimin da Allah subhanahu wataala ya ba su. To wannan ya nuna cewa ma sabata anna rajulan min alyahudi qala fi suq almadina, abin da ya tabbata cewa wani daga cikin mutanen Yahudawa ya faɗa a cikin kasuwa a garin Madina, wallazi istafa Musa ala albashari, yace ya yi rantsuwa da ubangijin da ya zaɓi annabi Musa akan dukkanin halitta. Faladamahu rajulun min al-ansar, ɗaya daga cikin lansarawa mutanen Madina sai ya ji zafin wannan maganar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nan da rai, amma kuma kana ce ka yi rantsuwa da ubangijin da ya zaɓi annabi Musa alaihi wasallam akan dukkanin halitta, sai kaman wannan wani cin fuska ne. Wannan balansare sai ya ɗaga hannu ya kwaɗa ma wannan Bayahudan mari, domin Bayahudan ya yi rantsuwa yake cewa ya rantse da ubangijin da ya zaɓi annabi Musa alaihi wasallam akan dukkanin halitta. Wannan abin sai ɓata ma shi ma wannan ɗan garin Madina balansare, ɗaya daga cikin lansarawa wanda Allah yake yabansu, ya ɗaga hannu ya kwaɗa mai mari yake cewa yaya za ka faɗi haka, war rasulu baina azhurina, annabi na cikinmu ka ce annabi Musa ne Allah ya zaɓe shi akan dukkanin halitta. Fa dhukira dhalika li rasulillah, sai aka gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari gashi. A wani riwayan kuma shi Bayahudan sai tashi sai ce, tunda kamare ne ba faɗa zan ba, na san shugabanku mai adalci ne annabi Muhammadu, barin kai ƙara wajen shi. Yayi tattaki je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana zuwa wajen annabi ce, ya rasulullahi, ga wani na yi rantsuwa, na ce na yi rantse da ubangijin da ya zaɓi annabi Musa ya fifita shi akan kowa, sai ya wanka min mari. Annabi sallama sai ce, a kira manzon Allah, ya ce la tufaddiluni ala Musa, kada ku fifita ni akan annabi Musa alaihi salatu wassalam. Wannan wato wannan bayani ne wanda a wasu sun ɗauki iskalin wannan har ya kai ga cewa suna ganin cewa bai kamata a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabi Musa ba alaihi salatu wassalam, saboda me yasa manzon Allah ya ce la tufaddiluni ala Musa, wanda wannan iskali ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hikimar faɗin wannan zancen, malamai sun yi bayanin ta da faɗi, amma kuma za mu zo wajen da za mu fassala wannan magana in Allah ya yarda ku bi mu bashin wannan jawabi. Kala ta'ala Allah ya ce wa nufikat as-suri, lallai manzon Allah ya ce Allah ya faɗa lokacin da aka busa ƙaho, fasa'ika man fis samawati wa fil ardi, duk wanda yake cikin sammai da ƙasa ya faɗi ya mutu, illa man sha Allah, sai wanda Allah ya so. Allah ya ce summa nusikha fihi ukhra, aka sake busawa na tashi kenan. Fa idha hum qiyamun yanzurun, sai ga kowa ya tashi yana kallo, an bude ido kenan. Manzo Allah dai faɗa haka sai ce wannan ayan, fa idha ana bi Musa akhizun bi qa'imatin min qawamil arsh, sai ga ni ga annabi Musa alaihi wasallam da na bude ido sai na tashi daga annabi Musa har ya je ya rungumi wato ɗaya daga cikin makyangyama ko kuɗe daga cikin ginshiƙi fila na al'arshi, in ji annabi Musa alaihi wasallam, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala adri arafa ra'sahu qabli, manzo Allah ce ban sani ba ko ku annabi Musa alaihi wasallam ya riga ni tashi ne har ya zamo ya je ya riƙi wannan gindin al'arshi din, aw kana mimman istasna Allah li anna hadhihi khususiyya, manzo Allah ya ce ko ku shi annabi Musa yana cikin illa ma sha Allah ne, ko man sha Allah, Allah bai kashe shi bane, ko ko ya ne gashi dai na ga ya riga yayi ni ai gashi dai na gan shi yana rungume da ginda makan jama'al arshi, ya anna hadhihi khususiyya, wannan khususiyya ne, wahiya la taqtadi al afdaliyya, ba ta hukunta cewa sifi ko ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan abinda shi Shehu Rajalan ya tafi ga bayanin amsa shine, idan muka dauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa manzon Allah da yace na tashi sai naga annabi Musa alaihi wasallam ya yi rungumi makyangiman al'arshi, yace to idan ta tabbata haka ba tare da an yi tawili ba, sai a ce wannan khususiyya ne ta annabi Musa alaihi wasallam, balle kuma ma wannan ita kanta al'arshi din abinda ke rubuta jikinta shine Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. To kaga annabi Musa alaihi wasallam ya yi riko ne da fadanci da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma abinda zai tabbatar shine isa zuwa waje ba shi bane. Da a ce isan zuwa duniya falala ne, to sai a ce annabi Musa sallallahu alaihi wasallam ya riga yi manzon Allah. To amma shin wa ake jira a filin taron? Shine annabi Muhammad. Duk annabi din yana nan, duk manzo yana nan, duk wani shugaba yana nan, amma kuma haka kowa zai tsaya ya sa ido sai abinda manzon Allah ya yi da shi za a yi aiki da shi. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maulama shi ke cewa wa amma qawluhu la tufaddiluni, maganan da manzon Allah yake ce wa sahabban kada ku fifita ni akan annabi Musa alaihi wasallam ila har zuwa karshe, tafdilan yu'addi ila almunaza'a, abinda manzon Allah yake nufi shine kar ku dauka ni akan darajar wani annabi sifikon da zai kai ana jayayya tsakanin annabawa, wal mukhasama har akai ga husuma, wa hadmil mafduli har kuma ya zamo dan kana ganin manzon Allah ya fifita annabi Isa ko annabi Musa ko annabi Ayyuba ko annabi Nuhu ya zama kuma kana fifita annabi ta yanda daukaka manzon Allah zai zama kaskanci ne ga wannan annabi wannan kuskure misali mutun yazo yana cewa wane 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 yana kiran sunan annabawa wannan kuskure ko da ace yaban manzon Allah kake yi a lokacin da kake yaban to idan da ka fadi falalan annabi ka kamba ma annabawan sai ka kai su mukamin su da ya kamata ka kai su tukun sai ka daura annabi akan su wannan shine ka girmama manzon Allah amma idan ka kaskanta mukaman su kana cewa su ba komai bane sannan kuma sai ka daura annabi akan su kaman ka daura shi ne akan mukami wanda yake bai kai mukami ba amma ku duba irin yanda masu yaban su ke yi musamman zaka ji shawar galan idan yana yabo idan yana so ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wahum kulluhum gurrun suratun ajillatun sai ce wa ma kabni abdullahi inda tawaifi dai ce in ana maganan annabawa dukkanin su titatiman manya ne gurrun mutane ne masu haske suratun sarakuna ne shugabanni ne ajillatun madaukaka ne masu daraja ne sai ce amma wa ma kabni abdullahi dukkanin su an tara su basu kai ya dan abdullahi ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda tawaifi a dukkanin tarin jama'a a dukkanin wajen masana Allah a dukkanin wajen sufaye wajen wanda suke yarduwa wajen ubangiji wannan shine kai bi manzon Allah idan kana so ka nuna mukamin shugaba to ka nuna mukamin na kasamsa walim la wa'izzul abdi izz malikihi yana da sabon da yasa muke girmama sahabbai don mu nuna girman manzon Allah ne ba wai dan su sahabban ne suke da mukami na kansu ba kaman yanda an ana so ai bayanin hasken rana ya ishe ka kalla hasken wata to wannan yana nuna cewa ashe manzon Allah yayi hani da dukkanin yabo da za ta kai ga cewa ka maida annabawan wulakantattu don ka dauki darajar manzon Allah wannan kaman shi ma shugaba ka kaskanta darajarsa ne Allah ya tsare mu to anan manzo Allah sallama ya faɗi haka walidha aqabahu bi dhikri maziyatihi yace sai da haka ne manzo Allah sallama sai ya faɗi wani darajar annabi Musa domin kada mutane su ji cewa abu ne mai sauki na wulakanta annabta domin abinda wancan yayi daidai ne shi wannan yace wallazi istafa Musa ala albashari ya rantsa da ubangijin da ya zabi annabi Musa a cikin dukkanin halitta to wannan sahabi balansare sai ga wannan cin fuska ne in ma yayi ne dan ya bata masa rai in ma yayi ne dan ko ya soki martaban manzon Allah shi kuma sai ya tsaura mai mari haf to shi kuma annabi sallama sai ya fahimci hikimar hakan na farko shi wannan bai wuce kada ya dauki cewa kaskanta annabtan annabi Musa ake yi kuma ya dauki hikima da alhikin manzon Allah ya zo wajen annabi manzon Allah sai ya dauki falala daya daga cikin falalan annabi Musa sai ya cewa ai za a yi busa kaho kowa ya mutu sannan kuma za a yi busa kowa kowa tashi yace Allah ya ce sai wanda ya togace wanda malamai sun fitar da wanda aka togace har guda bakwai to amma daga cikin wanda ya togace manzo Allah ya ce ban san ko Musa na ciki bane ko ko ya riga in tashi ne kaga anan manzo Allah sallama bai fai dazmi ba bai ce annabi Musa ya riga shi tashi ba sallallahu alaihi wasallama ya dai yi magana ne na ilimi yace wato ban sani ba ko ina cikin su na dai ga yarun gume majanjaman al'arshi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan maganan annabi yayi ne qala zalika tawadu'an ya fada haka ne dan tawadu irin na annabi ya kankar da kansa aw qabla ilamihi bil afdaliyya malamai suka ce a nan manzon Allah ya fada ne lokacin kafin a mai wahayi cewa duk annabawa babu wani annabi sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa kad waka at tasrihu biha fi hadithin akhar manzon Allah sallama ai ya bayyana karara a wani hadisi daban wani hadisi ne akhrajahu ibn murdawayhi wanda ibn murdawayhi ya rawaita daga abdullahi ibn abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa qarraba allah musa ila tur sina annabi sallallahu alaihi wasallam yace allah ya kusantar da annabi musa alaihi wasallam zuwa ga tur sina wa tur sinin wa hada albalad alamin allah ya kusantar da annabi musa har yake ga cewa yayi munajati da shi fa khla'an alayka innaka bil wadi muqaddas du'a najiyan ya mai da shi abokin ganawa qala annabi musa yace ayi rabbi hal ahadin akramu alayka minni ya ubangiji irin wannan karamci da kama shin akwai wani mutum a halitta guda daya wanda kake ganin darajar sa fiye da ni wanda yake da girma a wajen ka har ya fi ni annabi musa yace ya tambaye babban aiki fa karrabtani najiyan wa kallamtani takliman kaifa ka kusanta ni kamar da ni abokin sirrinka kai zance da ni zance wanda ba kai da wani ba kafin ni qala na'am ubangiji sai ce eh haka ne muhammadun akramu alayka sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam akramu alayya minka, akwai wani bawa na da na halicce shi wanda yafi min daraja fiye da kai, shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Annabi sai ce, ah, yanzu akwai wanda ya fi ni, shine annabi Muhammadu, babu jayayya. To fa in kana Muhammadun akramu alayka minni fa hal ummatu Muhammadin akramu alayka min bani Isra'ila. To ya ubangiji naji cewa akwai wanda ya fi ni, sunan shi Muhammadu. To idan har annabi Muhammad sallama ya fi daraja a wajenka, ya fi ni daraja a wajenka ubangiji, to al'ummansa ta kai al'umma ta daraja, ta kai banu Isra'ila daraja. Falakta lahumul bahra, al'umma na banu Isra'ila ka sa kogi ya dare gida biyu, wanda kowanne ya dare ruwa ne gashi nan ya taru, wanda duniya yau suna ganin wannan ruwan, amma ka sa shi ya dare domin al'umman banu Isra'ila su tsallake. Wa anjaytahum min fir'aun, ka tsayartar da al'umma na daga rikicin fir'auna. Wa mala'ahu, da jama'ansa duka ka tsayartar da su daga sharrin jama'ansa. Wa ad'amtahumul manna, ka ba su mando wasalwa da soyayyun baro daga sama sun ci shi. Qala na'am, ubangiji ce haka ne, ummatu Muhammadin akramu alayya min bani Isra'ila, ai al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wannan gatan da ne banu Isra'ila ba su kai al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daraja ba. Qala annabi Musa ta ilahi, ubangijina arinihim, yau ina roƙonka ka nuna min al'umman annabi Muhammadu, na nemi ka nuna min kai ubangiji kaman haka ba, to yau ina roƙonka ka nuna min al'umman manzon Allah. Qala innaka lan tarahum wa in shi'ta asma'tuka sautahum, yace su ma annabi Musa ba za ka gansu ba, amma idan kana so zan sa ka ji sautinsu, ka ji muryarsu. Qala na'am ilahi, yace ubangiji ina son ko muryar al'umman manzon Allah in ji. Fa nada ya ummata Muhammadin ajibu rabbakum, ubangiji sai kira yace ya ku al'umman annabi Muhammadu, ku amsa kiran ubangijinku. Fa ajabu wa hum fi aslabi abaihim, duk al'umman manzon Allah sai suka amsa lokacin suna kasan iyayensu. Wa arhami ummahatihim, wasu kuma suna cikin mahaifan uwayensu. Ila yawmil qiyamati, hatta shin qiyama. Fa qalu, suna cewa labbaika anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka haqqan, mun amsa maka kai ne ubangijin mu da gaskiya, kuma mu bayin ka ne da gaskiya, kai ne ubangijin mu da gaskiya, mu bayin ka ne da gaskiya. Kalmar labbaika kalma ce wadda ake fadi domin amsa kira, wanda da yawa akwai wasu ƴan uwa sun tambaye ni a lokacin al-Muharram watan Ashura game da fadin labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, wanda da yawa ana jin shi a bakin ƴan Shi'a suna yawan fadi. Menene hukuncinsa? Duba da ana ce labbaika Allahumma labbaika ko wasa'adaika la sharika laka labbaik, to wani daga cikin ƴan uwa sai mun tambaya har sai ke ganin kaman fadin wannan kalmar kafirci ne, wani ya ce labbaika ya Hussein. To hakika karancin ilimi da yawa shi yake kawo irin waɗannan abubuwan, da yawa karancin ilimi yana sa ka yi tunani ya zama ya bambanta da tunani na ilimi, sai sa ka yi tunani a gwargwadon fahimtanka. Amma musulunci bai cika kama mutum idan ya yi fahimta wanda yake na kuskure ba, a rashin sani da kokarin jihadi ko ishtihadinsa. Afwan, abinda ake nufi da labbaika ya Hussein, kamar yadda nake da ingancin fahimta a kai, ba ana nufin cewa kai Allah bane Husainu ba, anan ba haka ake nufi ba. Abinda ake nufi da shi shine lokacin da al-Imam Hussein wato Abu Abdullah ya zamto ya shiga cikin wani hali na wanda makiya runduna na Ibn Ziyad sun kewaye shi har ya kai ga cewa sun iya sukansa. Wannan lamarin sai ya kai ga cewa yana kira yana halmin nasirin yansuruna, yana cewa ya ku jama'an annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ya ku al'umman manzon Allah, a cikinku babu wani mai taimako da zai zo ya taimake ni, babu wani mai taimako da zai zo ya taimake ni. Wannan kira ne na Imam Hussein alaihi salam, ba kuma yayi kira bane domin cewa wai ya maida lamarinsa izuwa kawai ga halittan Allah, a'a, wannan kira ne domin shajja bayin Allah baki daya, domin kuma nema ma wasu samun falala na aljanna, domin duk wanda ya taimaki Imam Hussein a wannan wajen ya samu ribar da har tashin kiyama babu wani mai riba irin ya wannan ribar, in ba dai wanda irin wannan aikin bane. Imam Hussein a lokacin da yake ce halmin nasirin yansuruna, halmin nasirin yansuruna, a cikin ku babu wani wanda zai taimake mu, babu wani mai taimako da zai taimake mu, duk da Imam Hussein Allah ya taimake shi, domin saukar da jarabawa ba shine wai rashin nuna cewa Allah bai taimake ka ba. To wannan yasa wasu daga cikin ƴan uwa suke yawan faɗin labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, ya Imam Hussein mun amsa maka, zamu kawo damu yi taimako, ya Imam Hussein mun amsa maka. Labbaika din nan kalma ce wacce take ta Larabci, idan an kira ka ko da a makaranta ana cewa wane wane present, sai ka ce labbaika. Wannan mun yi shi a wannan lokacin, ba dauke shi a matsayin kafirci ba ne. Saka to yana da kyau ƴan uwa mu na kyautata fahimtar mu, kada ya zamto kawai idan wani na yin abu wanda yake sabanin ra'ayinka ne, to sai ka dauki kalmar da mun yi tunani kawai present ma kawai shine labbaika a Turanci. Kuma a makarantar Islamiyya da za ka ga an ce wane wane, Isa Shu'aib ya ce labbaika, Ibrahim Musa labbaika, Yahya Ibrahim labbaika, Mustafa Danjuma labbaika, wane wane, kowa za ka ji labbaika labbaika, ma'ana na amsa present ina nan, na amsa maka. To wannan labbaika ya Hussein abu ne wanda yake mai kyau, dan ka ga wani ya rubuta ba yana nufin cewa ya ce Hussein Allah bane, kuma kai ma an ka faɗa ba ka nufin ka ce Hussein Allah bane. Idan ka san shi istilahin ba laifi bane kai, idan kuma ka minta ba shikenan, sai ka bar shi haka, Allah ya taimake mu. To anan annabi ubangiji madaukin sarki ya kira al'umma manzo Allah suka amsa masa da haka. Kuma maganan Imam Hussein radiyallahu anhu alaihi salam a wannan lokacin, mutum zai ji idan kana karanta tarihin sayyidina Hussein, zaka so ka ce ina da a ce da kai da iyayenka da yayanka Allah ya muku albarkan da kun halarci wannan zamanin, kuma ya muku tawfiki, domin tawfiki ne ku samu ku shiga cikin wa'inda suka yi shahada tare da Imam Hussein a filin Karbala, domin ba karamin al'amari bane wanda zuciyanka in kana karanta zai na tusgo wannan al'amari. Sai aka Allah ya taimake mu, sai suka ce kai ne ubangijin mu hakkan da gaske, wa nahnu abiduka, kai ma mu bayinka ne hakkan da gaske. Kala yace sadaqtum, kun yi gaskiya, ana rabbukum, ku din nan bayina ne, amma ni ne ubangijin ku, wa antum abidi hakkan, kuma lalle al'umman annabi Muhammadu ku bayina ne da gaske, in ji Allah madaukakin sarki. Kada a fautu ankum, na yafe muku, wa a'taytukum qabla an tas'aluni, na ba ku duk abinda kuke so kafin ku tambaye ni. La ilaha illallah, mallake ne minkum bi shahadati an la ilaha illallah dakhala aljanna, duk wanda a cikin ku yazo ya same ni kawai ya shaida, ba kowa sai Allah ne wanda ya cancanta a bauta masa, ba abinda ya cancanta a bauta masa da gaskiya ba ubangiji ba, ubangiji yake cewa dakhala aljanna, shiga aljanna. Wannan mun ga haka al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ba a taɓa al'ummar da ta samu kyautan aljanna irin al'umman manzon Allah ba. Mu ne al'umman da Allah subhanahu wataala ya mana kyautan aljanna, Allah ya turo mana annabin da yana ba da aljanna fiye da kyautan gyaɗa. Manzon Allah yana ba da kyautan aljanna fiye da kowane irin kyauta, blank check. Annabi kan yi ɗo aljanna ya ba da ta blank check, ya baka kawai ya ce gashi ka saka wanda kake so, ta hanyar ka nuna musu kalmar la ilaha illallah, domin shi an ba shi kyautan ne ba iyaka. Sai ta kai ga manzo Allah yana cewa kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba, duk al'umma na manzo Allah ce za su shiga aljanna sai dai wanda yake, ku ji kalman sai dai wanda yake. Manzo Allah sai yake cewa, sai sahabbai suka ce wa man ya aba ya rasulullah, waye yana gani da wayensa da hankalinsa yanda ka faɗa aljanna yake shiga? Ai babu. Manzo Allah ya ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, duk wanda ya bi ni ya shiga aljanna, amma wanda ya saba mini ya ki ne da kansa, shi yake, inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ba iya haka ba, ta kai ga cewa manzon Allah yakan ce waye ne zai mun kaza in bashi aljanna, waye zai biya kaza in bada aljanna, waye zai kaza in bada aljanna. Idan kana gana abun mai sauki ne, ka cire dukiyanka gaba daya a duniya duka, ka sayi wani abu don musulunci, ko ka gina masallaci, ko ɗakin ka ba ka saki gina, baka da garantin da ka shiga aljanna. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da iko, ya kai ga cewa sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu ya inganta hadisi ingantacce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah ya zo ya samu annabi Muhammad, manzo Allah yana zaune sallallahu alaihi wa sallam, annabi sai ya dauki takalmi ba sayyidina Abu Hurairah, yace dauki wannan takalmin ka tafi, duk wanda ya ganka tare da wannan takalmi dan aljanna ne, duk wanda ya ganka in ya shi da la ilaha illallah muhammadur rasulullah kawai dan aljanna ne. Sai na Abu Hurairah ya dauki takalmin annabi guda biyu, idan ya da kai he nuna maka ka gansu, eh takalmin annabi ne ya yi, sai to kai dan aljanna ne. Yana tafiya da sayyidina Umar, sayyidina Umar yana cewa me haka ya Abu Hurairah, yace manzon Allah ne ai kago innan takalmin yace yace to kai dan aljanna ne sai na Umar ya biki kirjin Abu Huraira me haka ya Abu Huraira yace annabi ne fa yace duk wanda ya gani ya ga takalmin nan dan aljanna ne in dai ya ce da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai na Umar yace to mu je gaban manzon Allah sai na Umar ya dauki sai na Abu Huraira suka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna mutu suna koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai na Umar yace ya rasulullah yaya haka ga Abu Huraira yana tafiya da takalmi ya ce kaza annabi ya ce ni na aiko shi duk wanda ya ga takalmi na inji manzon Allah kuma ya shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya shiga ya je shi aljanna wannan abin sai na Umar yace haba ya rasulullah in aka ga mutane wannan abin da su daina aiki sun shiga aljanna sai su daina aiki ya rasulullah manzon Allah ya ce to aladdafa sai na Umar sai na Abu Huraira ya saka takalma ku duba girman annabi takalminsa in ka gani takalmin manzon Allah in kai ka ce la ilaha illallah ka shiga aljanna amma yanzu ba takalmin annabi ka je kalli dakin ka ba duk in zaka shekara 100 kana kallanta ko da kana la ilaha illallah baka da garantin ka shiga aljanna amma wannan garanti ne da lafazi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yake na muku girman annabi Muhammad takalmi ya dauka duk wanda ya gani ya shiga aljanna amma kuma zaka je kalli dakin ka ba ko kana shaida la ilaha illallah baka da garantin ka shiga aljanna yayin da amma ka kyakkyawan fata to wannan manzo Allah shine mai rabon aljanna Allah ya ba shi aljanna ya maida ita gonar manzon Allah in ya ga dama ya yanka ma wannan kadada ya ga dama ya yanka ma wannan kadada bambancin kowane halitta kenan daga annabi Muhammad to ku ji yanda al'umman annabi Allah yake gaya musu kafin ma ku yi zunubin ma na yafe muku in kun nemi a fiya na yafe muku wannan Allah ya yi muna haka ne ba don kowa ba sai albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalamin Abbas Abdullah ibn Abbas yake cewa falamma ba'athallahu Muhammadan lokacin da Allah ya tura annabi Muhammad arada an yamunna alaihi bima ataahu wa ummatahu Allah sai ya so ya tabbatar mana kyauta da yi mana da mu da al'umman manzon Allah anan ya munna ba gori zamu ce ba ya nuna tabbatar da kyautan da ya mana mu da al'umman mu da annabi mu annabi Muhammad ya Allah yake cewa ya Muhammad Allah ya kira annabi Muhammad wa ba kunta bi janibi turi isnadina ya rasulullahi idan mutum ya fara cikin kasasi Allah yana cewa baka nan a wannan lokacin da aka zo turu sina lokacin da muka kira halitta wannan sai Abdullahi ibn Abbas ne abinda take nufi tana maganan wannan kiran da Allah ya yi wa al'umma annabi Muhammad ne tsaron al'umma manzo Allah baka nan a wannan lokacin muka yi kira gare su muka ce ya al'umma annabi Muhammad suka amsa suka ce labbaika anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduk ubangiji shi ma yace na'am ku ne bayina kuma da gaske na yafe muku kafin ku tambaye ni na ba ku duk wanda ya zo min ya shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan dan aljanna ne saka hadisi suna nan da tsayi a nan mun duba irin zafin kauna da wannan balansaran Madina yake yi wa annabi Muhammad mun duba irin girmamawa da shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa annabawa da yanda yake son a rike nizam na girmama annabawan Allah baki ɗayan su kuma sunan sarawa wasu irin al'umma ne wa'inda Allah ya halicce su domin su ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya su ba annabi Muhammad taimako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni din nan zan tashi balansare zan tashi dan Madina wanda wannan zamanin ya zo mana irin zamanin lansarawa domin zamani da ake cikin kunci da ake cikin tsanani hali ya zamo abin da ya zama kowa a cikin mu ba sai an mai da yanin halin da kasar mu take ciki ba lokaci ne da aka sai aljanna kyauta lokaci ne da in kana neman shiga aljanna zai zo maka ta hanyar sauki a yanzu aljanna da guje ma wuta ya fi komai sauki a irin wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa ittaqun nara walau bi shikki tamra ku ji tsoron shiga wutan jahannama koda da rabin tsagin kallon dabino ne abinda annabi yake nufi mu yawaita yin kyauta mu yawaita ciyar da bayin Allah mu yawaita yin sadaka wannan shine abin da lansarawan garin Madina suka yi ya kai ga a cikin lansarawan Madina saboda tsaban kyauta ba sai in suna da shi ba suke yi sai da hadisai da suka yi rubdugu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana gaya mana cewa Allah ya aje wasu mala'iku akwai mala'ikan da kullun abin da yake fadi Allahumma a'adi munfikan khalafan akwai wanda kullun yana ce Allahumma a'adi munfikan talafan wannan munfikan khalafan wannan kuma mumsikan talafan kullum addu'an wannan malaikan shine ya ubangiji duk me ciyar da duciya ka mayar masa abin da ya ciyar ka ninka masa shi kuma nan kullun addu'an sa ya ubangiji duk wanda yake rike duciyar sa a cikin tsanani ubangiji wannan duciyar ka sa mai asara ka saka masa tashin hankali ka cire mai nutsuwar zuciya wannan duciya ba sai lalle kana da shi ba koda da duciya koda babu duciya kai kokari kai juhudul muqilli sahabbai ya kasance akwai wanda yake debo abinci sha'ir a fafaki a hannu zai debo ya kawo manzon Allah ya zuba wani ya kai ga zai je ya bada doki 70 irin sayyidina Usman radiyallahu anhu da abin kayan dokin amma wannan bai sa mai fafakin dabino ya debo a hannunsa ya zo ya zuba a gaban annabi ya ce gashi na kawo fi sabilillahi ba ruwayan Abu Huraira wanda ruwaya ne zai tabbatar mana da kimar wannan aikin akwai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bako bakon nan kuma zalla bai da abin da zai bashi sallallahu alaihi wasallam domin kullun annabi cirewa yake cirewa yake sai ta kai ga Anas ibn Malik da sayyidina Jabir ibn Abdullah suna fadin cewa annabi ba a taba tambayar manzon Allah ba ne annabi ya ce babu ba wannan kususiyar annabi ba a taba tambayar annabi ba ne ya ce babu ba wannan a bakin sahabbai ne ba wai yi na fada ba wata ran na ka fadin wannan a baya wani ya tambaye ni ya zan yi fada haka ga aya ta ce qul la ajidu ma hamilukum alayhi to sahabbai ne suka fadi wannan abin kamar sayyidina Jabir ibn Abdullah sayyidina Anas ibn Malik in dai fannin kyauta ne ba a taba tambayan annabi ba ni annabi ya ce babu ba wannan da yazo yazo ba kuntawa ma'aiki yana kuma bukatun abinci annabi babu a wajen shugaba manzo Allah sai ya shiru annabi sai ya ce wa a cikin ku akwai wanda zai dauki wannan dawainiyar akwai Abu Talha al-Ansari balan saran garin Madina ne sai ya ce gani nan ya Rasulullahi ya tashi ya ce annabi ni ne manzo Allah ya ce to ka tafi da wannan bakon abun mamaki Abu Talha ba shi da komai a gidansa sai iya abincin da zai ci sai abincin da yaransa za su ci sai abincin da matansa za su ci kuma wannan abincin dan daidai ne bai fi mutum ɗaya ci ba Abu Talha al-Ansari sai ya dauki bakon ya tafi da shi gida yana shiga ya ce wa matansa yaran nan ki yi kokari ki sa su bacci kafin bako ya shigo dan rike shi a waje ki yi kokari ki sa yara bacci ki yaudare su da yanda ake yi uwa ta rarrashe su har su bacci sannan kuma abincin nan idan kika kawo bako kina dan buga kwano hakan nan alaman yaji kuma kuna cin abinci yanda zai zage ya ci abinci mu kuma sai ni tawakkali ga ubangiji madaukin sarki hakan nan ya shigo da bako bakon nan ya zauna ya ci abinci yana jin iyalansa suna ta kwaruntun kwano ya zace cewa ana cin abinci haka ya ci ya koshi wannan yasa Allah ya masa tagomashi Allah yana cewa wa'innan mutanen walladina tabawwa'u ad-dara wal imana wa'innan mutanen garin Madina wanda sun zauna ga irin halayensu kaza kaza ga imani suna son kowa kai Allah karshe ce wala yajiduna fi anfusihim Allah ke cewa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bi makhasasa sun kasance suna zaban wani akan kansu koda suna da bukatan abinci suka ga wani cikin halin tagayyara to za su zabi wannan wanda yake cikin halin tagayyaran akan kansu za su bashi abinci shi ya ci walau kana bihim khasasa koda suna jin yunwa koda suna da bukatar su ma su ci wannan yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su aljanna wannan yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya musu kyautan aljanna ya dawwamar da wanzar da soyayya tsakanin su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sakhiy qaribun min Allah qaribun min aljanna qaribun min an-nas wal bakhil ba'idun an Allah ba'idun an an-nas qaribun min an-nar wa ba'idun an aljanna manzon Allah ya ce dukkanin mutum mai kyauta yana kusa da ubangiji madaukakin sarki sannan yana kusa da mutane sannan kuma yana kusa da shiga aljanna gab yake mutuwa ne ya hana shi annabi yake cewa haka wanda yake marowaci yana kusa da wutan jahannama amma yayi nesa da Allah yayi nesa ga al'umma yayi nesa da shiga aljanna to wanne kake so ka zama sai ka zaba daya a ciki a irin wannan yanayin idan muka samu muka yi sadaka to wannan sadakan kwaya daya sai ta baka abinda lokacin da koda da akwai yalwa in kai ba za ka samu wannan daman ba irin wannan yanayin dama ne Allah yake bayarwa wa masu hali domin su ciyar da abinda ke hannunsu lallai mutum mu yi kokari a wannan zamani mu koyi da halayen annabi na sadaka da kyauta dukkanin wata sunna a yanzu babu wanda tafi daraja irin sunnan kyauta dukkanin sunnan da ka sani a yanzu bata kai sunnan kyauta alkhairi ba yawan nafila kai kadai zai amfana a wannan lokacin amma sadaka ko fa sadaka kuma zai amfana al'umma ne da yawa yawan yin aswaki sunna ne amma kai kadai zai amfana amma sadaka fa zai amfana al'umma abin da ya shafi taraje mu abin da ya shafi karatun alqur'ani duk abin da ya shafi wani sunna wanda ke sunnoni ne wayannan da yawa in dai bai kai sunnan ciyarwa ba a wannan lokacin al'umma ciyarwan suke bukata mutum yayi kokari inda hanyar da zaka samu naira 3000 a maimakon ka zauna ka sauke qur'ani ka tashi ka je ka nemo 3000 nan ka ba ma wasu ladan ka sai ya fi ka zauna ka sauke alqur'ani a wannan lokacin saboda halin da ake ciki na yunwa saka mu yi kokari mu nema duk yanda zamu samu mu bayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya inganta a hayyace na sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu wata rana akwai ɗaya daga cikin wato Safwan ibn Umayya lokacin da aka yi yakin Hunain annabi an dawo da ganima mai tarin yawa manzo Allah an tara ganiman nan dabbobi 100 nawa garke nawa garke nawa sai ya zamto ana kewaye wayannan ganima Safwan sai shi ma zai na kewayawa amma shi din makin annabi ne duk duniya ba wanda yake irin manzon Allah Safwan yana tsaye ya kewaya kewaya manzo Allah ya ce a kira shi Safwan ya zo manzo Allah ya ce wannan dukiyan ya burge ka ne ya ce eh na'am ya rasulullah wannan dukiya ya burge ni waje ga wannan bai burge shi ba annabi ya ce dauka na baka ya duba garke guda an ce kwaya 100 annabi ya dauka ya bashi Safwan ya fara tafiya yana waiwaye yana tunanin anya wannan mani ya bayar kuwa anya kuma lokacin ana hali na kunci babu manzo Allah ya sa aka sa kiran shi ya ce in kara maka daga jikin wannan dutsen zuwa can dutsen duk abin da ke wajen naka ne ka kora da rakumai da shanu da dabbobi ya juya yana tafiya ya ga ya wuce kawai sai ya manta da garken dabbobin yana gudu ya shiga cikin kasuwa yana gudu yana ayyuhan nasu aslimu fa inna muhammadan yuti ana man la yakshal faqra ko man la yakshal faqa yana ja ku jama'a ku musulunta ku kuzo ku musulunta manzon Allah yana yin kyautan da baya tsoron talauci wannan kyautan kuma a lokacin malamai suka ce kafin ya musulunta malaman tare suka ce sai da kusan mutum 100 da wani abu suka zo suka musulunta shi bai ma ya karɓa kalmar shahadan ba sai da kawai karfin kyautan da annabi ya yi masa har ya zamto da'i a cikin addinin musulunci saka mu yawaita alkhairi mun ga irin halin da ƴan uwan mu suke cika ƙauyuka wasu suna ma kafirta akan dan kankanin dukiya yanzu wasu za su je su kafirta to mu yi kokari masu halayen mu su yi kokari su bude hannayensu ta hanyar taimakon mutane idan ba za ka yi ba iya na kusa da kai ka taimaki makwabcinka ko da da ruwa ne wannan abin zai taimaka Allah ya taimake mu Allah ya kuma ya fuka mana sauki a wannan al'amari da muke ciki Allah ya zaunar da kasar mu Najeriya lafiya da sauran kasashen musulmi baki daya halin da kasar Niger take ciki na wannan takunkumi Allah ya kawo mata mafita muna kuma kira ga gwamnatin Najeriya a kira na roko kasancewar hukunci a yanzu na hannun Allah kuma na hannunsu sune wakilan Ubangiji a duk wanda yake da dama da za su yi kira ko su nusar wa gwamnati da cewa ta mana wannan abu shine bude bodan nan tsakanin mu iyakan mu Najeriya da Nijar kayan abinci suna ta tsawwala abin yana ta kara yin tsanani komai yana ta kara yin tsada abinda ka san shi a naira 400 zai koma 1000 da wani abu abinda ka saya yau 1000 an jima sai ka yanci maka 1300 to lamari yana kawo wato wani irin abu ne wanda ba a san me za a faɗa ba a kullun abin kawai sai dai a yi ta koma ga Allah jama'a mu yawaita yin addu'a mu yawaita yin sadaka mu yawaita sada zumunci mu kuma kai zuciyar mu nesa saboda in mutum bai kai zuciya nesa ba sai ya fada cikin mummunan halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda hasha wa kallama na neman tsari Allah ka kare mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana atina lana nurana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله